Mai girma ministan harkokin ruwa na Najeriya Engineer Suleiman Adamu a yau ake hidimar kawo ƙarshen aikin kana shekara 3 da ƴan watanni a ma'aikatar ruwa ta tarayyar Najeriya. Ya kake ji a ranka?
Alhamdulillah dai an rabu lafiya. Shine babban abu.
A wannan wajin naka ranka dade menene abin da kake jin kai a wannan ma'aikata kuma yake maka dadi a rayuwarka?
Akwai abubuwa da yawa da aka yi a wannan dai tafiya ta shekara 3 da rabi, amma muhimmin abin da nake jin dadi shine yanda jama'a suke gaya min kafin zo ita wannan ma'aikata kusan ta yi kaurin suna wajen rashin yin aiki, wajen tafka wasu abubuwa dai da ba su kamata ba a wajen kwangiloli da sauransu, da kuma fara ayyuka ba za a kare ba, an maida wurin kawa to kamar saniyar tatsa. Alhamdulillah cikin shekara 3 da rabi irin wannan to fahimta da ake ma'aikatar ta dan canja kamar yadda ake jama'a suke gaya cewa dai yanzu ita wannan ma'aikata ta dau saiki.
Allah bai a cikin wannan shekarun menene abin da zaka wata kila zaka ce kai nadama ko maka ji dadin sa ba?
Wallahi abu to na farko dai ina kama cewa zumar da muka dauko ta kafa dokar ruwa ta kasa bata cimma buri ba. Mun samu majalisar zartarwa ta kaddamar da wannan doka, amma da aka zo majalisar dattije sai aka siyasantar da wannan magana, aka maida ita magana siyasa. Na biyu wato yawancin yanda ake kasafin kuɗi na ƙasa an maida musamman hukumomin raya koguna wannan guda 12 da muke da su na ƙasar nan kamar wato sun zama ma'aikatan kawai raba kwangila. Saboda haka duk tsarin da muke so mu yi na inganta ayyukansu ana gurɓata mana shi, saboda ƴan majalisu suna saka wannan ayyuka da ake cewa constituency project, wanda wasu ayyukan ba su da nasaba kwata-kwata da alhakin da aka dora wa'annan hukumomin raya koguna. Ba dalilin da hukumar raya kogi za ta dinga sayan keken napep ko injin nika ko ta dinga sayan motoci tukumbo ana rabawa mutane, ba aikin su bane. To wannan muna ta kikikaka, muna fatan nan gaban Allah da a samu dama wadda wannan abun zai ragu yadda wannan hukumar raya koguna za su yi aiki sai da kamata.
Kai dan gidan sarauta ne daga makarantar Kazore, tsakanin siyasa da sarauta wanne kake jin ya kwanta maka a ranka?
To sarautan ma siyasa ce, saboda duk abu ne na aiki da jama'a.
Amma a zuciyanka kana jin kana son ka zama sarkin Kazore?
Allah ya ba mu lafiya. Kullum a harkar rayuwata ina baro Allah zabi.